إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوات رمضان جرمائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايادة ليه دودة أربعين دا بقوي واندي موافقة دا شرين قوات بيو شكرا تا دبو بيو دا شرين دا شرى ميلادية هيهور النبي عيسى عليه السلام واندي شيني زمان نبيو domin gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma ko hikayan tafsirin alqur'ani mai girma da aka fara a wannan masallaci mai albarka a wannan gari namu na Argungu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi muna muwafaka da fahimtar abin da yake daidai da fadar abin da yake daidai da kuma aiki da shi jiya bayanai sun gabata game da al-isti'aza so akwai wasu matsaloli wanda insha Allah ta'ala ba sai mun ambace su ba iya abinda muka faɗa to ina ganin ya wadatar saboda ka aramma sai ka sake karanta abinda ka karanta jiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to kamar yadda na fada dama kamar yadda muka ji aramma bayan isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim to sai basmala wanda akan ta zamu tashi a yau insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim ita kusan babu sabani a wurin malamai cewa tana cikin alqur'ani basmala tana daga cikin alqur'ani wannan kusan ijma'i ne na malamai ba kamar al-isti'aza ba wadda bayani ya gabata akan ta so fadin Allah ta'ala bismillahi za mu ga cewa akan yi amfani da ita a lokacin da mai karatu bayan ya yi isti'aza sannan ya karanta ta sannan kuma ya karanta abinda zai biyo baya na ayoyin alqur'ani so za mu dan yi fashin baki akan ta mudan fadi wasu abubuwa wala Allah wannan zasu taimaka muna wajen fahimtar ita wannan jumla din ta bismillahir rahmanir rahim saboda sotari zaka ga kowa ya haddace amma kuma ba lalle bane ya zan kowa ya fahimci hakikanin ma'anarta wannan kuma ya samu asali ne daga karancin bayani na ita wannan jumla din su zamu ga ta fara da harafin wato ba'u aka ce bismillah wanda duk inda kaga irin wannan to lalle akwai wani abu da aka boye ba shine asalin zancen ba akwai abin da ake buƙatar a kaddara shi tunda harafi ne na jarra aka kawo sannan aka kawo suna wanda shine majruri to kuma ka'ida ce sananna a gun malamai na larabci duk lokacin da aka samu jari da majruri to akwai abin da yake ratayuwa da shi matukar harafin jarra din ba za'idi bane ba na ƙari bane na asali ne sai wasu ƴan wurare guda biyu wanda ba su da yawa to an samu sabani a makarantar Nahaw wanda muna da makarantu guda biyu da daddu na Nahaw makaranta ta farko ita ce makarantar Basara waɗanda suka shahara da al-Basariyuna wanda jagoran su shine baban Nahaw al-Imam Sibawayhi rahimahullahu ta'ala to shi da waɗanda suka bi akan wannan makarantar tashi sun tafi kancewa abinda aka boye suna ne wato zaka kaddara in qira'a zaka yi qira'ati bismillahir rahmanir rahim ko kuma ibtida'i bismillahir rahmanir rahim sai ya zama abinda za a kaddara shine matsayin mubtada saboda azancin babu mubtada a zahiri to shi da aka ce a kaddara to shine zai tsaya madadin mubtada su sun sabani wajen labari shin labarin shine bismi din ko ko shi ma kaddara shi za a yi wasu suka tafi kan cewa shi ma za a kaddara shi a kamar yadda aka kaddara ibtida'i ko qira'ati sai a kaddara sabitun ko sabitatun sabitun ko sabitatun wato karatuna ko kuma farawa ta da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake ya tabbata da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman ar-rahim so wani abin da ya shafi malaman basara ke abin da ya shafi malaman kufa su kuma suka tafi kan cewa fi'ili za a kaddara a ba suna ba wato za ka kaddara aqra'u bismillahir rahmanir rahim ko abda'u bismillahir rahmanir rahim wanda allamatu sudan ash-sheikh abdullahi bandu rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa diya'u ta'wil fi ma'ani tanzil shi ya zabi wannan ra'ayin na karshe wato ra'ayin malaman kufa wadanda suka ce ana kaddara fi'ili shi yasa yace akan kaddara wato iqra'u bi bismillahi ar-rahman ar-rahim so wannan a takeice shine to bayan sun yi wannan sabanin sai kuma suka ce shin za a kaddara shi a farko ko a ƙarshe kaddara shi a farko shine abinda na faɗa a fara faɗan sa sannan a faɗi bismillahir rahmanir rahim ibtida'i bismillahir rahmanir rahim koko za a ce bismillahi ar-rahmanir rahim ibtida'i ko bismillahir rahmanir rahim abtadi'u ko aqra'u to shi ma dai duk wannan sabani ne wurin malamai wasu da ganin cewa abinda za a kaddara din a fara ambatar sa ya zabo farko wasu kuma na ganin kuma a jinkirta shi ayi abinda ake kira da ta'khiru ma haqquhu taqdim wasu kuma na ganin wato aka san haka to wannan shine saboda haka ma'anar bismillahir rahmanir rahim in karatu zakai ko me zakai to ma'anarsa zaka kaddara kana fara abinda zakai kanin ka shiga abin to ka fara da ambaton sunan Allah subhanahu wataala saboda neman albarka saboda tabarruki da ambaton Allah kamin ka ambaci abinda zaka aikata ko zaka fada wannan shine hikimar fadan wannan su zamu ga a shi bismi din idan muka duba a ita basmala din zamu ga an shafi hamzatul wasl wanda kaida akwai ta don asali bi sannan ismi shine asali to ba zamu ga an shafi alif din ba a fadanta sannan wajen rubuta ba ba a rubuta ta in ka bude qur'ani zaka ga kawai ba'un ake sawa sai ai kasara sannan sinin da dauri sannan mimin da kasara bismi wanda zamu ga cewa a wata aya kuma sabanin haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar ikra bismi rabbikal ladzi khalaq to ga wannan aya ikra bismi to zamu ga cewa akwai hamzatul wasl zaka ga akwai ta a rubuce akwai harafin ba'un sannan gaban sa akwai hamzatul wasli sannan sinun da dauri sannan mimun to dalilin da yasa nan aka tabbatar can aka shafe ta zaka ga duk inda aka ce bismillahi to zaka ga babu hamzatul wasli la a rubuce kuma ba za a fade ta ba a sauti to shine malamai suka ce an shafe ta ne anan inda aka shafe li kasaratil listi'mali saboda ana yawan amfani da bismillah bismillah wajen fada da wajen rubutawa shi yasa aka shafe amma wajen ikra bismi rabbikal ladzi khalaq to wannan kaga akwai qillatul listi'mali akwai karancin fadanta shi yasa can aka tabbatar da ita nan kuma aka shafe ta sannan malamai suka ce asali shine billahi arrahmanir rahim wala shine asali wato babu ismi din nan da aka ambata ism din nan babu shi amma kuma me yasa aka sa shi to shine malamai suka ce an saka shi ne saboda daraja da daukaka na shi sunan Allah subhanahu wataala Allah din da aka ambata madadin a ce billahir rahmanir rahim to sai aka fara wata muqaddima na ambaton wani lafazi kamin kai sai a ambaci lafzul jalala sai aka ce bismillahir rahmanir rahim ba a ce billahi arrahmani arrahim ba shi kuma Allahu a wasu malamai suka ce akwai abinda malaman larabci na nahawu suke kira suna murtajalun wato sunan da haka kawai aka azashi ba wai an narko shi daga wata kalima ba wanda wasu malamai a sun ce lafazin Allahu to ba mushtaqi bane ba a narko shi daga wata kalima ba yana kan ganshi haka yake kuma ba a taba saka ma wani suna Allahu ba wanda ya taba da'awar wannan suna sai dai wasu sunaye ko wasu sifofi an samu wadanda suka yi da'awan ar-rabbu kamar fir'auna fa qala ana rabbukumul a'la kaga bai ce ana Allahu ba lafazin yayi girma haka nan shi ma musailimatul kazzab bikasirin lam shi ne daidai ba musailamatu ba musailimatul kazzab shi ma yayi da'awan cewa wato ar-rahman shi yasa ake kiran sa da rahmanul yamama to amma duka a bincike na tarihi ba a taba samun wani wanda ya dauki wannan suna na Allahu ba shi yasa malaman larabci suke kiran sa da a'raful ma'arif sannan wannan alif din dake jikin Allahu suka ce a talaziba ce kamar Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yace alifin ce lazima ba ta ta'arifi bace da me aka ce ta ta'arifi ce kenan da na kira dai ba a san shi ba bayan an saka masa alif da lamun sannan aka san shi wanda kuma kaga ba haka bane ba haka bane to su malamai kuma suka ce Allahu mushtaqi ne an narko shi ne daga wato al-uluhiyya wa suka ce daga al-walahan dimaucewa to amma dai zancen farko shine aqrabu ila sawab cewa labazin Allahu haka yake murtajalun ne ba wai mushtaqi bane haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka makansa wannan suna shi yasa ma wasu malamai suka yi da awan cewa shine ismullahil azam saboda girman sa shi Allahu din shine sunan Allah mafi girma dan ba sunan da yake shi to ar-rahman da ar-rahim wasu daga cikin malamai suka ce duka ma'anar su daya saboda da ar-rahman da ar-rahim kowannen sa an narko shi ne daga rahima rahima ya sada wani abu ana cewa sada zumunta ko to da ar-rahman da ar-rahim dukkan su an narko su ne daga rahima yarhamu fa ila yafalu kenan to shi yasa sai su malamai suka ce duka ma'anar su daya ar-rahman ma'anarsa shine wanda yake cike da rahama ar-rahim shi ma wanda yake cike da rahama suka ce an maimaita ar-rahim ne litaukidi saboda karfafawa to amma wannan magana ta su tana da rauni saboda zamu ga cewa akwai bambanci har guda biyu tsakanin su wanda ka nuna cewa ma'anar kowanne dole ta zamo daban-daban ar-rahman zamu ga yazo bisa wazanin fa'alan ar-rahim yazo bisa wazanin fa'il to kaga ba yadda za a ce tsakanin wannan ma'aunan guda biyu fa'alan fa'il kuma a ce duka ma'anar su daya babu wannan a larabci sannan abu na biyu ar-rahman in ka fara daga ra'un harufan sa guda biyar ne ar-rahim shi ma in ka fara da ra'un harufan sa guda hudu ne to kuma akwai ka'ida da take cewa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana galiban duk da ka'idar ba mutarida bace wato duk sanda aka samu ƙari game da kalima na wani harafi ko wani abu to wannan yana nuni kan cewa ma'ana ta da wanda ya an ciro wannan ƙarin ba za a samu wannan ma'anar ba to waɗannan abubuwa guda biyu su suka tabbatar da cewa ar-rahman ma'anarsa daban ar-rahim ma'anarsa daban to wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar ar-rahman shine mai sadar da rahama ko ihsani ko alheri ar-rahim shine wanda ya siffanta da rahama kaga kenan ar-rahman ablagu wa ashmalu kenan wa am tunda akwai siffantuwa da rahamar sannan kuma ga rabata shi kuma ar-rahim an Allah ya siffanta da rahaman ne wasu daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan wasu kuma suka ce a'a ar-rahman shine wanda rahamarsa ta game kowa ta game musulmi ta game wanda ba musulmi ba ar-rahim shine wanda yake rahamarsa ta keɓanta ga bayinsa masu imani kamar yadda ya faɗa wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana mai rahama yana mai jinƙai yana mai tausayi ga masu imani to Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala yake abinda muka saba fassarawa ar-rahman mai gamammiyar rahama ko kyauta ar-rahim mai keɓantaccen jinƙai zaka ga a zauri haka ake faɗa to amma Abu Ja'far At-Tabari a tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an yake cewa ar-rahman ma'anarsa shine wanda yake mai gamammiyar rahama duniya da lahira wato hatta kafirai a lahira Allah ya yi musu rahama ba wai nan duniya ba yace nan duniya rahamar da Allah yake yi wa kafirai shine yana ba su kuɗi arziki yana ba su lafiya yana ba su hankali yana saukar da ruwan sama ƙasa tana fitar da amfanin gona suna amfani da wannan
kaga wannan wani sashi ne na rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. In kuma aka wannan kaga ya shafi kowa da kowa, in kuma aka je lahira, to Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahmar sa yakan tsayar da adalci hatta ga kafirai, ba zai zalunci kowa ba. Dan kafiri da kafiri, to Allah ba zai kirkiro masa wani laifi wanda bai yi ba dan ya azabtar da shi, ko kuma a yi masa azabar da tafi karfin abin da yayi. Wannan shi ma rahama ne ga kafiran, domin yana da damar yayi haka amma bai yi ba subhanahu wa ta'ala. To kaga kenan ar-rahman sai ya zama mai cikakkiyar rahama duniya da lahira, domin wancan tsayar da adalci a lahira kaga ya shafi kafirai, ya shafi masu imani, kamar yadda rahamarsa na saukar da ruwan sama da bada lafiya da hankali ya shafi kowa da kowa. To ar-rahimuha, ar-rahim shi kuma ma'anarsa shine mai keɓantacciyar rahama duniya da lahira. Wato a duniya Allah ya keɓanta, ya keɓance rahamarsa ga masu imani su kadai, wadda kafirai ba su shigo ba. Mecece rahamar? Shine datar da masu imani zuwa ga abin da shi Allah yake so. Yanzu dukkanmu muna da awamin musulmi ne, to wannan ainihin rahmatillah, yana daga cikin rahamar Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wannan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala, zaman mu musulmi, zaman mu masu imani. To kaga wannan duk wanda ba musulmi ba bai shiga cikin wannan rahama ba. Haka idan aka je lahira akwai rahamar da Allah ya ware mu'minai da ita, banda rugowar waɗanda ba mu'minai ba, shine saka mu'minai aljanna da kuma tabbatar da yardarsa gare su subhanahu wa ta'ala. To wannan kaga kafirai ba su shigo ba. To shi yasa abin da yafi daidai wajen fassara wannan sunayen guda biyu, ar-rahman mai gamammiyar rahama duniya da lahira, ba wai nan duniya kadai ba kamar yadda aka sha fada. Wannan At-Tabari yake fadan wannan rahimahullahu ta'ala, shaykhul mufassirina, duk wani wanda ya tafsiri to shine malamin sa. To kaga babba ne, mai gida ne, ar-rahim mai keɓantacciyar rahama duniya da lahira. Kaga wanda ya shafi, ya shafi masu imani kenan ko, ya shafi masu imani. To saboda haka a takaice ma'anar wannan jumla bismillahir rahmanir rahim shine ina mai farawa wato da ambaton sunan Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahman mai cikakkiyar rahama, wadda rahamar ta game kowa da kowa duniya da lahira, ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga masu imani a nan duniya da kuma wato lahira. To akwai fuskoki da ya halatta ita wannan basmala ɗin a faɗe su da ita, banda wannan fuska ta farko ta li'irabi, shi lafazin ɗaya ne, ba kamar al-isti'aza ba ne da mun kace yana da aujuhu. To ita bismillahir rahmanir rahim, to ayi ijma'i cewa haka take, amma za ka iya saba wasali. Za ka iya cewa a bismillahir rahmanir rahim, wanda shi mun ka sani, sannan za ka iya cewa bismillahir rahmanir rahim, sai ka yi musu rafa'a da ar-rahman da ar-rahim, Allah sai ka yi mai jarra, sannan za ka iya cewa bismillahir rahmanir rahim, sai ka yi musu nasaba gaba daya, shi kuma lafzul jalala sai ka yi masa jarra. Sannan za ka iya cewa bismillahir rahmanir rahim, shi ar-rahman sai ka yi masa rafa'a, ar-rahim shi kuma sai ka yi masa nasba. Sannan za ka iya cewa bismillahir rahmanir rahim, ar-rahman sai ka yi masa nasba, ar-rahim sai ka yi masa rafa'a. Sannan za ka iya cewa bismillahir rahmanir rahim, ar-rahman sai ka yi masa kasara, ar-rahman sai ka yi masa rafa'a. Sannan za ka iya sake masa kasara bismillahir rahmanir rahim, Ar-Rahman sai kai masa jarra, Ar-Rahim sai kai masa nasba. To akwai kuskoki guda biyu. Bismillahirrahmanirrahim shine na takwas. Sai na tara Bismillahirrahmanirrahim. To wannan sune fuskoki guda tara. To malamai sun kasa su gida uku. Shi na farko wajibi ne in za a karanta Qur'ani shi kade za a fada Bismillahirrahmanirrahim tare da yi musu jarra gaba daya. Bai halatta a fadi wata fuska wadda ba wannan ba. Me dalili? Saboda haka aka nakanto daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. So sauran fuskoki su kuma guda shida. Su kuma ya halatta arabiyatan. Yawwa, in ba Qur'ani kake karantawa ba za ka iya wannan. Amfanin ka wannan don kar ka ga wani ya zo ya ce bismillahirrahmanirrahim ka ce yayi kuskure. In dai ba Qur'ani zai karanta ba to bai kuskure ba. Na ba ta dan gane. To fuskoki guda biyu na ƙarshe shine yin jarra ga Ar-Rahman, yin jarra ga Ar-Rahim. In kai masa jarra to bai halatta shi Ar-Rahman kai masa raf'a ko kai masa nasaba ba, sai dai kai masa jarra. Ma'ana bai halatta ka ce bismillahirrahmanirrahim ba, bai halatta ka ce bismillahirrahmanirrahim ba. Dalilin da yasa malamai suka raunana wannan fuska din, fuskokin guda biyu, cewa ba su halatta ba qira'atan wa arabiyatan, saboda a ƙa'ida ba a yin jarra tare da shafi harafin jarra. Wannan yana da rauni a arabiya, cewa ga suna majruri amma ina harafin da ya haifan masa da jarra kuma babu shi, an shafe shi. To wannan fuskar tana da rauni inda nuhat a gun malaman wato nahau. So shi yasa akwai wani malami da ake kira al-ujuhuri. To yayi baituka guda uku duka sai ya wake su saboda a haddace. Zan faɗi baitocin saboda ɗaliban ilimi. Yana cewa in yunsabir rahmanu aw yartafi'a fajarru fir rahimi qata'an muni'a. Sai ce wa in yujarra fa ajiz fi thani thalathatal awjuhi khuz bayani wa hadhihi tadammanan tis'an muni wajhani minha fatri hadha fastami. To sune ya wake baituka ne guda uku, fuskoki guda tara. Saboda haka babu lokacin tsayawa a yi fashin baki akan kowace fuska, amma masu bibiyar karatuttuka mu mun sha tattauna wannan mas'ala ne. Mas'ala ta gaba wato shine shin basmala aya ce daga Al-Qur'ani ko suratul Fatiha ko ba aya bace? Shi ma malamai sun kasu har gida uku. Wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa basmala aya ce a farkon kowace sura in banda suratu Bara'a. In ka cire ta to duk wata sura to basmala aya ce. In ka zo lissafin ayoyin wannan sura din to zaka fara da basmala. Wanda wannan shine fahimtar Abdullahi ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, ɗaya daga cikin abokai na al-Imam Malik. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce a'a, basmala ba aya bace, inda kulli surati ba aya bace, kawai fasila ce. Ana kawo ta ne don ta zamo unwani ko muqaddima ko sharan fage ga sura. In banda suratun namli to ita kadai suka yi istisna'i, amma duk sauran surori hatta suratul Fatiha to basmala ba aya bace. Wanda wannan shine fahimtar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, shi abin da ya tafi akai kenan. So akwai almajirinsa al-Imam Ash-Shafi'i, shi kuma ya tafi kan cewa basmala aya ce ga suratul Fatiha amma banda ragowar sauran surori. To shi yasa a mazhabarsa in ka zo karatu a sallah to dole kai basmala kuma ka kaddara ta a matsayin aya bismillahirrahmanirrahim. To anan kai aya daya, alhamdulillahi rabbil alamin shine aya na biyu, idan ka zo wajen ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin zaka yi wasu ba zaka yi waqafi akan alaihim ba to wannan kenan amma shi al-imam malik rahimahullahu ta'ala to bai lisafa ita basmala aya a suratul fatiha ba shi yasa zamu ga cewa a almajiransa musamman wadanda suke rubuta tafsiri zaka ga in sun zo kan basmala ba su rubuta mata alaman aya daya ba sa rubutawa in kuma sun je can to za su rarrabe wannan aya din ta karshe sai su mai she ta biyu to wannan duka dai sabani ne na malamai idan kuka samu tafsirin aljami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi za ku ga bayanai akan haka haka tafsirul qur'an al-azim na al-hafiz ibn kathir shi ma yayi bayani akan haka da sauran wato rugowar malamai to sai hukuncin yin basmala wajibi ne ko ba wajibi ba to wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa yin basmala dole ne a lokacin da zaka karanta sura a farkonta a farkon sura ko kuma a tsakiyar sura in dai ba suratu bara'a ba ita za mu ga cewa farkonta ba a bude ta yawwa da basmala ba to abinda suka faɗa kenan suka ce saboda haka dole a karanta bayan sun yi ijma'i cewa ita suratun namli to wannan aya ce tunda Allah ya faɗa kuma ta zo cikin rubowar ayoyi da ita suratun namli din faɗin Allah ta'ala innahu min sulaimana wa innahu bismillahi arrahmanir rahim to kaga ana aya ce bi ijma'il ulama to amma nan ana maganar farkon surori ko kuma zaka karanta wasu ayoyi shin dole bayan kai isti'aza sai kai basmala ko sun tafi kan cewa dole ai wasu kuma suka ce an so ne musahabi ne shi yasa zamu ga cewa al-imam malik a mazhabin mata malikiya to zaka ga a sallan farilla ba a karanta basmala duk da an samu wasu daga cikin almajiransa kuma sun halatta wannan to al-muhim mutum zai iya yi in kuma bai yi ba to ba a cewa sai an rubuta masa zunubi tunda akwai manyan malamai da sun ka tafi kan cewa ba wajibi ba ce wanda kuma su suka fi yawa daga cikin malamai to mas'ala ta gaba shine wuraren da aka so a yi basmala akwai wurare da dama to amma za mu ambaci waɗanda suka yi muhimmanci ba duka ba wuri na farko shine indal akal lokacin da mutum zai ci abinci to za mu ga cewa sunna ta karantar da cewa mutum ya yi basmala saboda abin da ya zo na hadisin Umar ibn Abi Salama wanda hadisin yana cikin sahihul Bukhari da Muslim wata rana yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin abinci yana karami to sai ya dinga yawo da hannunsa ya ɗibi abincin da ke gabansa ya ɗibi tsakiya ya ɗibi can sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ya kai yaro in za ka ci abinci ka ce bismillah kaga wannan koyarwa ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da lokacin bai ma balaga ba to shi gare shi amru ta'dibi wato umanni ne na ladabtar da shi a koya masa sha'airullah wasu alamomi na addinin Allah ko da zai girma ya balaga to ya riga ya saba yi babu wata matsala amma shi wanda yake baligi a irin nan to dole ya basmala haramun ne in zaka ci abinci kawai dai ka bude baki ka yi ta turawa a ka ce bismillah kuma wanda ya shafi abin shashi ma idan za a sha abin shashi ma duka ɗaya ne da ci da sha duka suna babe ɗaya kuma zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi umulni na biyu cewa wa kulbi yaminika ka ci da hannunka na dama in dai babu lalura takila a ce mutum hannu ɗaya yake da shi kuma na hagu ne to kaga dole ya ci abinci to haka zai hakuri da shi ko kuma a hannun daman ba shi da lafiya to wannan shi ma uzuri ne zai iya ci da hannun hagu amma kana lafiya kalau irin yadda zaka ga muna yi a sha shayi a ci biredi da hannun dama a sha ruwan shayi da hannun hagu ko a ci biredi da hannun hagu a sha ruwan shayi da hannun dama wannan duk haramun bai halatta ya saba mu sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga hatta kananan yaran manzon Allah yana koyar da su wannan zama zaka ga wasu hatta manya zaka ga suna yin wannan to ba daidai bane saboda haka zaka sha ruwa ko zaka ci abinci to ka sa hannunka na dama ba hannunka na hagu ba sai dai in akwai lalura kamar yadda muka faɗa to wannan shine wuri na farko wuri na biyu da ake buƙatar yin basmala shine lokacin da za a yanka dabba lokacin da za a yanka dabba don a ci namanta to Allah ya shar'anta cewa a yi basmala fazkuru smallahi fakulu mimma zukira smallahi alaihi Allah ya ce fakulu ku ci mimma zukira smallahi alaihi daga dabbar da lokacin da za a yanka ta an ambaci sunan Allah me ya mafhumul mukhalafa kenan dabbar da ba a yanka ta bisa ga sunan Allah ba kar ku ci ta zama motsai ke matukar dai mutum ba wai mantawa yayi ba in mantawa kai in dai kai musulmi ne babu komai ya zo yana yanka dabba sai da ya gama yanka sai ya tuna bai bismillah to yankan yayi tunda shi musulmi ne dama akwai basmala cikin jikinsa to koda bai faɗa babu komai haka kuma ya zo min hadisi rafi ibn khadij fi sahih al-bukhari wa muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abinda aka yi amfani da shi wajen yanka dabba kuma jini ya gudana aka ambaci sunan Allah akai to ku ci wannan nama haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga wannan shi ma wuri ne da ake buƙatar wannan sannan wuri na uku shine lokacin da za a shiga gida ko daki ko wani masauki shi ma sunna ne a yi basmala kuma a karanta wani abu bayan basmala ne kamar yadda ya zo min hadisi Jabir fi sahih Muslim a cewa in mutum ya shiga gida ko masauki to ya ce bismillah la haula wala quwwata illa billah ko alaihi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah alaihi tawakkaltu waye tuna addu'ar bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah hadisi yana cikin sahih Muslim so kaga wuri ne wanda ake buƙatar wannan ai wannan wasu ma sun ce hatta ma fita daga gida duka mutun zai iya yi babu komai so haka akwai wuri na hudu shine lokacin alwala dan mutun yazo zai yi alwala kamin ya fara to ya ce bismillah kamar yadda ya zo min hadisi Abi Huraira fi Sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alai la wudu'a babu alwala liman lam yadhkur ismallahi ga duk mutumin da bai ambaci sunan Allah ba akan alwalat so duk da an samu wasu daga cikin malaman hadisi sun yi magana akan shi wannan hadisi din so amma dai da yawa daga cikin malamai sun tabbatar da cewa duba da hanyoyin hadisin da ya zo yawan su hadisin ya kai matakin a tabbatar da shi a yi hujja da shi shi yasa ɗaya daga cikin malamai na zamani waɗanda aka yi kwana-kwanan nan wanda ya rasu shekarar da ta gabata a cikin irin wannan wata na Ramadan shi ne Sheikhu Abu Ishaq al-Huwaini المحدث الكبير رحمه الله تعالى تو يا رغوت رساله مي سودا كشف المخبوء كشف المخبوء bisubuti hadisil basmalati indal wudu'i. Risala ce karama an buga ta ana samun ta. To ya tabbatar da cewa hadisin da yake karantar da cewa ai basmala in za a fara alwala ya tabbata. To kaga ana buƙatar wannan. Wuri na gaba shine lokacin saduwa da iyali. Shi ma za mu ganin sunna ta karantar da yin basmala. Kamar yadda ya zo min hadisi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma na cewa bismillahi allahumma jannibina shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. To za mu ga akwai basmala bismillahi da ita za a fara. Shi ma hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim, hadisi ne muttafaqun alaihi. Su kaga yana da kyau a kula da wannan. Shi yasa malamai suke ambata daga cikin hanyoyin tarbiyya to yin wannan addu'a lokacin saduwa da iyali. Ita tarbiyya hukunsa ana fara ta tun kamin a yi aure. Tun kamin ka yi aure za ka fara tarbiyyar 'ya'yanka. Na farko ka gyara kanka, ka nemi sadaki na halat wanda za ka kai wajen inda kake son ka yi aure. To daga nan tarbiyya ta fara. Ya zamo sadakinka halatu ne, ba haramun ba ne. Ka nemi zatu dini, an gane? To duk yana daga cikin hanyoyin tarbiyya. Ba kamar yadda muka ɗauka cewa sai an haihu yaro ya girma ya fara wayo sannan za a yi maganar tarbiyya. A'a, ita tarbiyya tun kamin a yi aure ake fara ta. To shi yasa malamai suna ambatar wannan cewa wannan addu'a to ana buƙatar yin ta a lokacin saduwa da iyali. Insha Allahu ta'ala in kalli zimci yin ta to duk sanda duk saduwar da aka kaddara ciki a cikinta to Allah zai kare wannan ciki daga shedan. Kaga yaronka zai tashi da tarbiyya da hankali da fasaha da cikakkiyar lahiya da sauransu. To wannan shi ma yana da matukar amfani a kula da wannan. Wuri na gaba shine lokacin da za a sa gawa kabari. Idan mutum ya mutu aka tona masa kabari aka dauko shi za a saka shi, to waɗanda suka dauko shi to sunna ta karantar da cewa su yi basmala. Kamar yadda ya zo min hadisi Abdullahi dan Umar fi musnad al-Imam Ahmad, tabbataccen hadisi ne cewa wanda ya dauko gawa zai sa ta rami to ya ce bismillahi wa ala millati rasulillah. Ita ce addu'ar sa gawa kabari, ba ta da tsauko wanda iya haddace ta. Bismillahi wa ala millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. To wuri ne da ake buƙatar yin basmala, shi ma yana da matukar muhimmanci a kula da shi. Sai wuri na gaba lokacin da mutum zai hau abin hawa, ko dabba ko mota ko mashin ko keke ko wani irin abin hawa, jirgin sama, to shi ma zai ce bismillah. Duk da akwai wasu addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, amma dai mafi karanci to kai basmala kamar yadda Allah ya karantar wa qalar kabu fiha bismillah majariha wa mursaha. To wannan shine al-asl cewa duk sanda za a hau abin hawa to akan ce bismillah. Insha Allah in za ka hau mota ka ce bismillah to Allah zai kiyaye ka daga hadari. Malamai sun ce ba za ka yi asgan ba. In ma kai to in an kaddara ma mutuwa to za ta koma rauni, ai an rage ko? In an kaddara ma karaya to za ka yi tomashi, in an kaddara ma tomashi to za ka dan goge haka kadan na ba tara an gani. Sai dai an samu wani sassauci albarkacin yin bismillah din, to yana da kyau mu kula da ita. Za ka hau mashin bismillah, za ka hau mota bismillah, za ka hau keke bismillah, za ka hau jaki bismillah, kowace irin abin hawa jirgi ne ka ce bismillah. Wannan shine mafi karanci. Amma akwai wasu addu'o'i wanda babu lokacin ambata su za su caye mana wato lokaci. Sannan wuri na gaba shine wato lokacin rufe gida idan zaka rufe gida ko ɗakin ka to ana buƙatar kai bismillah kamar yadda yazo min hadisi Jabir fi sahih al-bukhari wal lafz lahu haka al-imam muslim ma ya ruwaice shi cewa aghliqul abwaba wazkuru smallah annabi yace in za ku fita za ku yi bacci to ku rufe kofofin gidajen ku ka'ida in za ka yi bacci da daddare ka koya wa iyalinka ko wani daki a rufe kofarsa sannan a yi bismillah to insha Allah ba barawo ba indai kai da imani karka idan ka gwada indai kai da imani to ko shedan ba zai iya bude kofar nan ba ko shedan na aljani ba zai iya bude wannan kofa ba tafi karfin sa ina ba da rangani amma karka idan ka gwada ba a gwada Allah in ka gwada za a samu matsala Allah zai jarrabe ka to ka koya mai iyalinka in dare yayi za a kwanta ko wani daki a rufe shi sawawan akwai mutane da za su yi bacci ciki ko babu tun daga kofan gida kofan falo kofan ina tagogi ko ina a rufe sannan a kashe wuta wannan sunna ce suna daga cikin sunnoni mahajurai da aka kaurace ina ba ta rangani yawa saboda haka ka koya mai iyalinka ko da baka to wannan yana daga ciki ana buƙatar wato yin wannan saboda haka yana taimakawa kwarai da gaske to wuri na gaba shine wurin da ake buƙatar basmala shine wajen rubuce-rubuce idan zaka rubuta wasiƙa ko zaka rubuta littafi shi ma ana buƙatar a rubuta basmala din domin koyi da shi alqur'ani zaka ga in ka bude alqur'ani to aya ta farko da zaka fara gani ita ce bismillahir rahmanir rahim kaga kai koyi dawa da Allah subhanahu wa ta'ala haka ya tabbata cikin wasiƙu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikawa ga sarakuna to yakan bude su da basmala yakan bude su da basmala su haka kuma magabata su ma suka taho da wannan sunna zaka ga wasu litattafai da yawa zaka ga an bude su da basmala kamar sahihul bukhari zaka ga al-imam al-bukhari bai masa muqaddima ba amma kuma ya bude shi da bismillahir rahmanir rahim sannan ya shiga kawo hadisi to ana buƙatar wani sannan haka malamai suka ce shi ma mai wa'azi babu laifi yayi basmala ba kamar isti'aza ba wannan da muka yi bayani a jiya cewa bai tabbata in zaka yi wa'azi ko zaka yi wata magana ka bude ta da isti'aza ba ita isti'aza tana zuwa ne abinda zai biyo bayan ta ana son zance ne na Allah shi yasa aka shar'anta ta yayin karanta alqur'ani to basmala malamai suka ce zaka iya yin bismillah misali bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru azuwa karshe wannan babu laifi wasu malamai sun halatta haka kamar al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala so akwai abinda ake ruwaitowa dangane da ita basmala din shine ko ta riwaya da ake ruwaitowa cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa aqta'u ko ajzamu da sauran alfas cewa duk al'amari ma'abuci muhimmanci ba a fara shi da basmala ba to me yankakkiyar albarka ne a wasu ruwayoyin la yubda'u bi zikrillahi a wasu ruwayoyin la yubda'u bilhamdulillahi to muna magana basmala ne to duka da na basmala din da na zikrillahi din da na hamdala din duka ba abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi na basmala kullu amrin zibalillahi yubda'u fihi bi bismillahi riwaya ce da aka ruwaita daga Abu Huraira wanda malamai sun kawo irin su al-Khatib al-Baghdadi al-Jami'u li-Akhlaq al-Rawi sauran malamai su kuma Sheikh al-Albani rahimahullah littafin sa Irwa'ul Galil in kuka duba muqaddimar littafin to ya tattauna ita wannan mas'ala din duka ya kawo lafuzan kuma yayi bayani akan raunin su to babu dai wani abu da ya tabbata na daga annabi sallallahu alaihi wasallama kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahi ko bi zikrillahi ko bil hamdulillahi rabbil alamin babu abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma wannan bai nuna kuma cewa yin basmala din a wasu wuraren laifi ne kamar yadda muka kawo wasu daga cikin hanyoyi kusan guda takwas ko tara da muka ambata so za mu ga duka muna faɗan kuma bismillahi ne to duka waɗancan wuraren da muka ambata na yin ita basmala din to haka za ka faɗe shi bismillahi ba sai ka ƙara da ar-rahman ar-rahim ba saboda ni eh haka annabi ya karantar an gane eh ba fa ana cewa ar-rahman ar-rahim ba kyau ba fa na ba ta gane a sai dai don manzon Allah bai faɗa ba lokacin da zai koyar to shi yasa duk wuraren da muka ambata bismillahi kawai zaka ambata da ka ce bismillahi shikenan ya wadatar ya wadatar to abu na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa shine ita basmala za mu ga cewa an saukar da ita tun a makka tun da kusan in ba suratu bara'a ba suratu tauba za mu ga kowace sura akwai basmala ɗin kawai wancan saɓanin shin aya ce da sura ɗin ko ba aya ba amma dai akwai ta to kaga kenan tana daga cikin abinda an ka yawaita mi saukarwa min al-qur'ani ma nuzulan kurrira tazkiratan khilafa man qad unkira aka Sheikh Abdullahi ya faɗa daga cikin al-qur'ani akwai abinda an maimaita saukarsa to daga ciki akwai suratul fatiha duk da suna cewa hakan bai tabbata ba mal ya ce a ba haka bane dama hikimar yin haka tazkiratan saboda tunatarwa duk da an saukar ka san da abun kuma sai a ƙara saukarwa don a tunatar da kai saboda ɗan adam yana da yawan mantuwa da kuma sakaci to suratu abinda basmala duk da suratul fatiha ɗin ita ma tana wannan layi amma basmala tana daga cikin ayoyi da aka maimaita saukansu duban da cewa duka surori to akwai basmala ɗin banda suratu bara'a to wannan shi ne saboda haka akwai sauran matsaloli to amma za mu taƙaita a kan haka saboda dama mun ce ba za mu tsawaita ba muna taƙaitawa ne ƙwarai da gaske saboda haka ba komai ne ake faɗa ba ana ɗan zazzaguwa ne to Allah ta'ala ya yi mu daga bankatar a jiya kusan mun tashi da wuri so dama shi wanda ya asasa wannan wuri Alhaji Awalu ɗan jimma sarki Alhazan Kabi Allah ya azurta shi da son alkhairi cewa bayan gama tafsiri to yana son waɗanda suka halarci tafsiri za a shirya musu buɗe baki wanda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba ana nufin wai dan baka da abinda zaka yi kai buɗe baki ba ko baka da sauransu a sunna ce to kusan ya dora wa kansa zai yi fi sabilillahi duk sanda an ka kare tafsiri ana buƙatar mutane su tsaya domin a yi buɗe baki idan aka yi to kuma sai a yi sallah sai jama'a su watsi to je na manta sai da tsaya bai bayani ba shi yasa wasu suka wuce to wannan Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna wannan aiki alkhairi ne daga cikin ayyukansa na alkhairi babu abinda zamu ga yawa Allah game da shi ba ce Allah ya karba masa kwanan baya mahaifiyar shi ta rasu to yan uwa su saka ta cikin addu'a Allah ya ji kan hajiya Allah ya mata rahama sauran iyayen mu da suka rasu to Allah ya gafarta musu a to jiya wani yake cewa to kayya karatun nan naku ba a addu'a eh saboda nayi kafaratul majlis sai aka abin nan eh to da tambaya yayi sai a bashi karatu eh amma tunda bai tambaya ba eh to sai a kyale shi eh to da ba akan iya yi addu'a amma abin da ya tabbata daga cikin aikin annabi shine kafaratul majlis duk sanda annabi yayi wani majalis na karatu ko karantarwa ko wa'azi ko huduba to yakan rufe da kafaratul majlis kuma ita ma din addu'a ce kuma duk alherin duniya da lahira ta kunsa to me kake nema banda wannan to wannan shi yayi yawa daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam so amma ba laifi din wata rana ayi wasu addu'o'i din duba da wasu mas'aloli da suka addabi al'umma tunda muna tare da malamai ga ɗaya daga cikin malaman mu nan a Sheikh Alan Salihu dan ƙani hafizahullah Allah ya ƙara masa lafiya wanda duk abin nan da kuke gani to yana daga cikin falalar su ya koyar da mu a NCE a shekarun baya da ka yi dalibin sa ne karantarwa ta yi albarka akarwa kallah Allah ya saka muku da alkhairi eh to wata rana zamu iya kiran malam yayi mana addu'a kamar yadda yanzu zamu bashi yayi mana addu'a insha Allah amma wasu lokuta kuma zamu yi kafaratul majlis duba da ita tafi yawa cikin aikin annabi to mu kuma dama a dabi'an mu to mukan yi kokari abinda muke karantawa muna aikatawa kila bai yi abin da ya ga wasu na yi ba a wasu majalis in an gama za a ce to imamu ya addu'a kullun da sauransu to mu dama muna aiki da abin da an rubuce ne kuma ya tabbata to ba muna yi da abin da wasu kai ba su wannan shi ne insha Allah ta'ala akramakumullah kamin malaye addu'a su ban san ko akwai tambayoyi ba saboda haka basmala din ta ce mana lokaci sai ayi hakuri gobe sai mu shiga suratul fatiha ala akwai tambayoyi eh to tunda ba a rubuta ba babu eh ko akwai akwai to in babu akarawa kallah sai ayi mana addu'a eh Sheikh Salih dan kani hafizahullah shi zai mana addu'a Allah ya kara masa lafiya subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi